الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 17 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 3 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai kamar misali, jama'a suna zaune a majalisinsu suna tattaunawa, suna hira, suna hutawa, wani ya zo sai ya sanya karatu na Alkur'ani sauti yana tashi. Shin haka ya dace? Haka bai dace ba. An gane ko? Haka bai dace ba. Kuma sannan jama'a in ba su yi shiru ba, ba su da laifi, saboda kasancewar anan kai kake da laifi. In sauraron karatun Alkur'anin ka za ka yi, ka koma gefe can ka zauna ka saurari Alkur'anin ka, ko kuma ka sanya sama'a ita ce ikutar. Amma ba haka ba, ka zo cikin jama'a suna hirarsu, suna tattaunawa, wasu ka zo ka sa musu karatun Alkur'ani, wannan kwata-kwata bai dace ba. Dan ba ma abin da ya shafi karatun Alkur'ani, ko da wasu zance wanda yake na daban, in dai jama'a suna hirarsu suna tattaunawa, to bai halatta mutum ya zo yayi abin da zai fata musu tsarin tafiyarsu, wannan kwata-kwata bai halatta. Duk abin da za ka yi, in dai akwai shiga haƙƙin wani, to bai halatta. Kenan nan ka zo ka sa musu karatun Alkur'ani, shiru za su yi su daina tattaunawa da suke komai daina. Kaga anan kwata-kwata akwai wani nau'i wanda yake na takurawa, don haka bai dace ba. Kuma in ba su yi shiru ba, suka ci gaba da hirarsu, ba su da laifi. Kai kake da laifi, kai da ka sanya karatun Alkur'ani. Na'am. Haka ne, cin naman raƙumi yana daga cikin abubuwan da ke warware arwala. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, hadisin Jabir ibn Samura, Allah ya ƙara masa yadda, shi ne yake cewa mun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ce shin mun sake arwala idan mun ci naman ƙanƙanan dabbobi? Manzon Allah ya ce in shi, ita ya ce in ka so ka sake. Sai ce, to ya Rasulullahi, shin za mu iya sake arwala idan mun ci naman raƙumi? Manzon Allah ya ce na'am, ƙwarai. Wannan dalili ne a tabbace wanda yake nuna cin naman raƙumi na daga cikin abubuwan da ke warware arwala. Kuma hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan wannan mas'ala hadisi biyu ke akwai. Kuma wannan ita ce magana mafi rinjaye. iya abinda su malaman malikiya suka awwala cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da da a farkon musulunci wanda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wani abu wanda aka dora shi akan wuta to sai ya sake arwalla a farkon musulunci ko soyayyen gari mutum ya ci to sai ya sake arwalla to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina sake arwalla a sababin cin abincin da aka dora akan wuta to dan haka wannan lafazi ne wanda yake gamamme shi kuma wannan cin naman raƙumi lafazi ne wanda yake kebantacce dan haka cin naman raƙumi yana daga cikin abubuwan da ke wajabta sake arwalla dan haka sukan yi wani tawili na cewa wai ana zaune abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kasancewar wai wani ya yi iska shi ne sai manzo Allah ya ce wai a je a sake arwalla wannan kwata-kwata babu wani dalili akan haka sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin sun jahilci abubuwan da ke warware arwalla abu ne sananne abun su tuntuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su ya karantar da su dan haka dai hadisai biyu ke akwai tabbatattu waɗanda suke nuna cin naman raƙumi na wajabta sake arwalla to wayar gabata tun a darasinmu na tauhidi abinda ya shafi ɗaura laya wasu daga cikin magabata sun tafi akan halacci in layar ta kasance tsantsar aya ce ta alqur'ani ko hadisi ko addu'a daga cikin addu'o'in da suka zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu daga cikin magabata waɗanda suke ganin halaccin haka amma a magana mafi rinjaye laya koda aya ce ta alqur'ani baya halatta a daura kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka kuma wannan magana ita ce mai rinjaye kamar yadda duk hadisan da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke hani game da daura laya babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya bambanta tsakanin laya ta ayar alqur'ani da wanda yake ba alqur'ani ba kuma bugu da ƙari malamai suka ce ba da damar a ɗaura laya wadda take ta rubutun alqur'ani ita ce ta kai jama'a zuwa ɗaura wadda take ba ta alqur'anin ba an gane ko to dan haka dai a magana mafi rinjaye kowace laya ko da ta ayoyin alqur'ani ce baya halatta a ɗaura domin duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yake wanda ya karanta kaza ubangiji ta'ala zai bashi kariya game da kaza babu daidai da hadisi ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba cewa wanda ya rubuta kaza ya rataya kamar ni wai misali yi ma mace zancen aure a cikin idda neman aure a cikin idda haramun ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nassi na alqur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidmatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ubangiji ta'ala yace walaysa alaykum jinahun fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i babu wani laifi akan ku game da abinda kuka ma mata nijirwaye da kaman wanka misali kamar ka faɗa mata cewa wance tabi'unki da halayenki na ƙayatar da ni ko kuma wance duk wanda ya same ki ya huta ko kuma wance a unguwarku in har kin samu kyakkyawar mace mai ɗabi'u na ƙwarai kaman ke da Allah ki kama mu ko kuma wata ƴar kyauta haka da abin da ya kama da haka wannan ana kiran shi jirwaye da kaman wanka kenan in mai hankali ce za ta gane menene manufarka shine ubangiji ta'ala ya ce wala junaha alaikum babu laifi a kanku fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i game da abinda kuka ma mata na jirwaye da kaman wanka ubangiji ta'ala ya ce
walakin la tuwa'u anima Allah annakum satazkurunahunna, ubangiji ta'ala yayi sani ya tabbatar da cewa sanin za ku ambata musu ku fito fili ku ce kuna sarsa. Sai ce walakin la tuwa'iduhunna sirra, sai dai kar ku musu alƙawali a boye ku ce musu je ki in kin gama idda zan aure ki wannan haramun. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dan haka a takaice ita kanta iddar da ake ma mace irin wannan jirwaye da kaman wanka, sai kamar misali iddar da mace ba ta da kome zuwa gidan wani miji. Kamar misali digiyar aure ta riga ta kai ƙarshe, saki na uku ya tabbata, kaga iddar da take ba iddar shi bace ba. Ko kuma kulu'u ne aka yi, wanda shi ma kulu'u babu kome sai da sabon aure. Ko kuma idda ta mutuwa, shi ne kamar yadda jerin lafazin ayar ya zo a kan haka. To amma mutum ya ma matar shi saki ɗaya ko ya mata saki biyu, ta tafi gida tana idda, to wannan bai halatta ka zo kai mata jirwaye da kamar wanka. Me yasa? Saboda mace in tana cikin idda, in dai da sauran igiyar aure, to matsayin mata take ga shi wancan miji da ya sake ta, har sai an kai lokacin da ta gama idda sannan ta yi masa nisa. Da haka kenan wadda ake iya mata jirwaye da kaman wanka kenan wadda babu wani kume tsakanin ta da miji. Saki ya kai ƙarshe ko kuma kulu'u ne aka yi ko kuma idda ce ta mutuwa, to ba laifi akan iya yin jirwaye da kaman wanka. To menene hukuncin auren da mutum ya nemi auren a cikin idda ya mamace zancen aure a cikin idda? In bayan gama iddar aka daura auren, to wannan aure ne ingantacce, sai dai akwai laifin neman aure a cikin idda, wannan kuma iya abin da ya zama wajibi a kansa shine ya tuba zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma wannan zancen aure da yayi a cikin idda baya suka game da ingancin auren, in dai bayan ta gama idda aka daura auren, kenan wannan wani laifi ne mai zaman kansa wanda dole a koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da tuba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu salah, muna cikin babu salati da idai, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukunce-hukuncen wato sallar idi guda biyu, idin layya da idin azumi. Mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, da ke faɗa cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sallar ida bila azanin wala iqama. Wato Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, yake faɗa, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar idi ba tare da kiran sallah balantana ikama, ma'ana ba kiran sallah ba ta da ikama. Al-Imamu Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa As-Sunan, asalin hadisin amma yana cikin Sahihul Bukhari, kamar yanda a cikin Sahihul Bukhari haka cikin Sahihul Muslim riwaya ta Jabir ibn Samura, Allah ya kara masa yadda, yake cewa wato kamar yanda kenan hadisin asalin sa yana cikin Sahihu wannan Bukhari da Muslim, daga Abdullahi dan Abbas yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sallada idaini thumma khataba bila azanin wala iqama, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci sallar idi guda biyu kenan layya da azumi, thumma khataba da ya gama sallah manzon Allah yayi khutuba bila azanin wala iqama, kuma sallar gaba ɗaya ba tare da kiran sallah ba tare da ta da iqama ba. To haka Jabir ibn Samura, Allah ya kara masa yadda, kamar yanda hadisin na cikin Sahihu Muslim yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-ida ghayra marratin wala marratayn bi ghayri azanin wala iqama, yace na sallaci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su ɗaya ba ba su biyu ba, ya ce gaba ɗaya ko ba tare da kiran sallah ba tare da ta da iqama, ma'ana wai ya sallaci sallar idi ya wuce a lissafa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kiran sallah ba ta da iqama. Don haka dai a takaice, yin kiran sallah ko ta da iqama game da sallar idi wannan bid'a ne, haramun ne, ƙari ne a cikin addini. don haka kamar yanda Sheikhul Islam ke fada cewa dukkan sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata, sallar Idi da sallar dishewar hasken rana ko ta dishewar hasken wata ko sallar shayarwa, neman shayarwa da abin da ya kama da haka, babu sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sa aka yi kiran sallah ko aka tada iqama in banda salloli na lokaci biyar, sai kuma sallar Juma'a domin ita ma tana daga cikin jumullar su kamar yanda wasu malamai suka faɗa. In banda salloli na lokaci biyar, an gane ko da sallar Juma'a babu sallar da ake mata kiran sallah ko tada iqama. Dan haka duk wata sallah kenan koma bayan waɗannan sallolin biyar da sallar Juma'a, yi musu kiran sallah ko tada iqama bid'a ne. An gane ko, dan haka sallah ta nafila ba ta buƙatar wato tada iqama ko kuma kiran sallah. Dan haka wannan yana ɗaya daga cikin malamai da suka kasa sunna kashi biyu, kamar yanda bayani ya gabata cewa akwai sunna fi'iliya, akwai sunna tarkiyya. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ko ya ce a yi, matuƙar abin bai keɓanta da shi ba, to aikata wannan abu sunna ne. Kuma haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari bai yi ba, to barin shi kuma sunna ne. Kamar yanda dina kiran sallah da tada iqama a sallar Idi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan yin kiran sallah ko tada iqama a sallar Idi ko sallar shayarwa ko sallar jana'iza ko sallar dishewar rana ko ta dishewar wata da sauransu, wannan kuma bid'a ne, saba ma Allah ne, saba ma manzon sa ne. Don haka dai a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi don ya tabbatar mana cewa sallar Idi ba ta buƙatar kiran sallah ko tada iqama. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yakhruju yawma al-fitr wal adha ila al-musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fayaqumu muqabila an-nas wan-nasu ala sufufihim fayaqidhuhum wa ya'muruhum muttafaqun alayhi. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato daga Abu Sa'id, shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla, wato a ranar Idi na azumi da ranar Idi na layya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan fita ilal musalla zuwa filin sallar Idi. Idan aka ce al musalla, wurin da aka keɓance shi fili domin yin sallah, don haka ita sallar Idi iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yinta a fili ba a cikin masallaci ba, ko da a Madina ne. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaban masallacinsa, wato gwargwadon zira'i 100 kenan, shine metra 50, wannan fili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa da jama'a a ranar Idi wato su yi sallah. Cikin masallacin nashi yake bari da jama'a a fito wannan fili a yi sallar Idi, tare da cewa abu ne sananne kamar yanda yake tabbace a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallah a masallacinsa ta farilla ko ta nafila matsayin sallah 1000 take a wani masallaci wanda yake na daba. Amma tare da haka yakan fita daga cikin masallacin ya fito wani fili wanda yake gaban masallacin shi nan da jama'a suke haduwa a sallar Idi. Don haka wannan yana nuna mana yin sallar Idi a cikin masallaci ba tare da wani uzuri ba, wannan bid'a ce. Iya abin da yake sunna game da sallar Idi shine a fito fili. Kuma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake fitowa fili saboda kasancewar shi sallar Idi yana daga cikin hikima da aka shar'anta ta shine wato haduwar jama'a, mafi yawan jama'a ta gari su haɗe abu ɗaya. kaga kalla ne a samu masallacin da zai kwashe kusan yawan jama'a ta gari to amma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito fili domin jama'a su haɗu to dan haka dai a takeice wannan hadisi yana nuna mana kenan abin da yake sunna game da sallar idi shine a fita wani fili a je ayi ba a cikin masallaci ba shine yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al musalla wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar idi na azumi da idi wanda yake na layya wato manzon Allah yakan fita zuwa masallacin idi kenan fili wanda aka kebance shi domin sallar idi wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke farawa game da shi idan ya isa masallacin idi as-sala ita ce sallar idi baya shagala da yin wata nafila kamar yanda bayani ya gabata wato hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar idi raka'a biyu lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi nafila gabanin su ko bayan su dan haka yin nafila gabanin sallar idi da bayan gama sallar idi a masallacin idi wannan bid'a ne an gane ku sawa an ga shi limamin ko mamu kenan shi limami daga ya zo kawai sallah za a tada to haka mamu din sun zo su ma zama za su yi an gane ku wannan kenan in a fili ne amma in aka maida sallar idi cikin masallaci za a yi ta to anan kuma akwai tahiyatul masjid akan duk wanda ya shiga masallacin tare da cewa in dai babu uzuri yin sallar idi a cikin masallaci bid'a ne to in har ya kama a cikin masallacin za a yi to mutum in ya zo baya halatta ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu shine tahiyatul masjid to dan haka shine anan sai yace wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-sala farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara da shi idan ya iso masallacin idi ita ce sallah thumma yansari sannan wato idan ya gama sallah an gane ko fa yaqumu muqabilan nas wato manzon Allah yakan tashi ya tsaya yana mai fuskantar jama'a shine yace fa yaqumu muqabilan nas yakan tsaya halin yana mai fuskantar jama'a wan nasu ala suhufi jama'a suna zaune wato a sahunsu an gane ko kowa kenan yana bin sa a zaune lafazin wannasu ala sufufihim jumla ce haliya kenan halin kowa yana zaune a sahunsa fa ya'idhuhum wa ya'muruhum wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan dalgade su ya umarce su da wasu ayyuka wanda ya dace a yi ko kuma wanda bai dace ba a yi manzon Allah ya hane su shine a takeice kenan huduba hudubar idi abinda ake bukata ta kunsa shine gargadi kuma da umarni da hali wannan a takeice kenan yana nuna mana kuma sallah ita take gabatar huduba game da sallar idi kenan sai in an gama sallah sannan huduba ta biyo baya idan aka yi ganganci aka gabatar da huduba kafin sallar idi to dole a saki kamar yadda malamai suka faɗa dole a saki hudubar wannan huduba da aka yi ba ta yi ba kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wato yake faɗa kenan shi wannan hadisi da muka karanta shine yake cewa kenan da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar idi na layya da idin azumi wato yakan fita zuwa filin sallar idi farkon abin da yake farawa da shi tace sallah in ya gama sannan manzo Allah sai ya fuskanto jama'a suna zazzauna akan sahunsu manzo Allah ya yi musu huduba shine ya gargade su ya umarce su a wannan lokaci in ya gama huduba in yana nihin aika wata runduna ta yaki manzo Allah kai tsaye zai shirye runduna ta yaki ya aika in ma akwai wani abu da yake nihin umarnin jama'a kai tsaye manzon Allah sai ya umarce su Abu Sa'id cikon hadisin kenan Abu Sa'id sai yake cewa falam yazali nasu ala zali yace jama'a ba su gushe ba akan haka wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abu Bakar yake yi yana gabatar da sallar Idi akan khutba haka Umar haka Usman haka Ali shine Abu Sa'id yace hatta kharajtu ma Marwan yace har aka kai a wata sallar Idi na fito masallacin Idi tare da Marwan ibn al-Hakam ɗaya daga cikin shugabanni na musulunci wa huwa amirul madinati a lokacin nan shine gwamna wato na birnin Madina na fito da shi sallar Idi na layya ko kuma Idin azumi kamar yadda aka samu kokonto shine yace falamma ataina al-musalla lokacin da muka iso masallacin Idi idza minbarun banahu kasiru bin sal yace sai ga maka kawai wani minbari a filin Idi waye gina shi shine wani da ake kiran shi kasir ibn sal to shi kanshi wannan minbari bid'ah kai minbari masallacin Idi wannan bid'ah an gane ko shine yace idza minbarun yace kawai sai ga maka wani minbari banahu kasiru bin sal sai yace fa idza marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalliya sai ga Marwan ibn al-Hakam gwamna na birnin Madina kawai yana famar hawa kan minbari kafin ai sallar Idi yana famar ya hau kan minbari ya khutba Abu Sa'id yace fajazabtu bi thawbihi yace sai na huzgo rigarsa fajazabani shi ma sai ya huzga an gane ko rigar gwamnan ya kama ya janyo shi ma gwamnan sai ya huzga sai ya hau shine yace fartafa fa khataba qabla as-salah kawai sai ya hau kan minbari sai ya fara khutba yayin khutba kafin a gama sallah da aka gama yace fa qultu lahu sai nace masa gayyartum wallahi nace wallahi kun canza karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo da bid'a fa qala sai yace aba sa'id kad zahaba ma ta'ala yace ya aba sa'id abinda ka sani da ya riga ya wuce abinda ka sani ya riga ya wuce fa qultu sai nace masa ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lam yace wallahi abinda na sani yafi alkhairi game da abinda ban sani ba an gane kana cewa wai abinda na sani ya riga ya wuce yace to wallahi abinda na sani yafi alkhairi game da abinda ban sani ba fa qala sai yace masa innan nas lam yakunu yajli suna lana ba'da as-salati faj'altuha qabla as-salah yace mutane sun canza in an gama sallah ba sa zama su saurari khutbar da muke musu dan haka ni kuma na canza na dawo da khutbar kafin sallah kamar yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim kaga wannan sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar masa yin haka wato canza karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ko da mutane ba sa zama bayya halatta a canza a maido khutba gabanin sallah tare da cewa akwai hadisin da yake tabbatar da zama domin sauraron khutbar ba dole bane ba kamar yanda Ubaydullah ibn Sa'id yake cewa na halarci sallar Idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah qala sai yace inna naqtu manzon Allah yace khutba za mu yi faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis manzo Allah yace duk wanda yake so ya zauna domin ya saurari khutba manzo Allah yace ya zauna waman ahabba an yadhhaba falyadhhab manzo Allah yace duk wanda yake so zai tafi sai ya tafi hadisi ne ingantacce kamar yanda yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin sahihu Abi Dawud haka kuma a cikin littafin sa Irwaul Ghali الشاهد انا منذ الله تعالى مودي خطبا زامي wanda yake so ya zauna ya saurari khutba manzo Allah yace ya zauna wanda kuma waman ahabba an yadhhaba falyadhhab yace duk wanda yake so zai tafi ya tafi don haka rashin zaman mutane baya sanyawa a canza sunna an gane ko baya sanyawa a dawo da khutbar wato gabanin sallar don haka dai a takeice iya abin da yake sunna kenan khutba ta kasance bayan gama sallar Idi kuma sannan abinda yi aka fi so abinda yafi dacewa jama'a su yi hakuri su zauna kowa a gun shi ya zauna ya saurari wannan khutba har akai lokacin da imami zai gama khutba kuma bugu da ƙari kamar yadda muka yi bayani ita khutba ta Idi ana buƙatar kenan ya zamanto ta kunshi gargadi sannan kuma da umarni da hani kamar yadda duk wata huduba dama haka ake buƙata ta kunsa kamar yadda hudubar juma'a dama haka ake buƙata ya zamanto gargadi ne kuma da umarni da hani wa ana amr ibn shu'aib na ana abihi an jaddihi radiyallahu anhum annahu qala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam التكبير في الفطر سبع في الأولى التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا وترك أمر بن شعيب دغ مهيفنسا دغ كاكنسا شيني عبد الله ابن عمرو ابن العاص Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-takbiru fil fitri sab'un fil ula manzon Allah yace kabbara game da sallar idi wato bakwai ce ake yi fil ula wato a raka'a ta farko kenan wa khamsun fil ukhra kuma akan yi kabbara biyar wato fil ukhra kenan a raka'a ta biyu wal qira'atu ba'dahuma karatu yakan kasance bayan kabbarurin kiltaihima gaba ɗayan su da na farkon da ta biyu kenan sai an gama kabbaruri sannan limami yakan yi karatu anan ne yace at-takbiru fil fitri bai keɓanta ba da sallar idi na azumi hatta da idi na layya kenan a taƙaice kabbara game da sallar idi sab'un fil ula kabbara bakwai ake yi a ta farko anan a bakwai kin hatta kabiratul ihrami zaka lissafa in banda ita kenan shida ne za a yi an gane ko amma hatta kabiratul ihram kenan sai ka lissafa kabbara bakwai wa khamsun fil ukhra kenan a raka'a ta biyu za a yi kabbara biyar amma banda ta tasowa in an hada da ta tasowa kenan sun zama shida an gane ko kenan a ta farko in ka fitar da takbiratul ihram kenan kabbara nawa za su biyo baya shida a raka'a ta biyu idan ka fitar da kabbara wadda take ta tashi kenan biyar za su biyo baya to dan haka shi wannan nassi kenan an lissafa da takbiratul ihram shine yace sab'un fil ula kabbara bakwai ce kenan a raka'a ta farko wa khamsun fil ukhra kabbara biyar a raka'a ta biyu amma banda ta tasowa in har ta tasowa kenan sun zama shida sai yace wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima karatu kwa yakan kasance bayan kabbarurin gaba ɗaya da na farkon da na biyu kenan sai an gama sannan karatu yakan biyo baya dangane da wato daga hannu yakan kasance ne a kabbara ta farko kadai sauran kabbarurin ba a koma daga hannu a magana mafi rinjaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kabbara ta farko ce yakan daga hannu sauran kabbarurin baya koma daga hannuwansa to haka idan ka dauka abin da ya shafi sallar jana'iza ita ma a kabbara ta farko ne ake daga hannu sauran kabbarurin ba a koma daga hannu tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa kowace kabbara akan daga hannu sun kafa hujja da hadisin Wail ibn Hujr Allah ya kara masa yadda hadisi ne sahihi da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirati manzo Allah yakan daga hannunsa tare da dukkan kowace kabbara dan haka da dukawa sujada in yayi kabbara zai je sujada sai ya daga hannu idan ya dago daga sujada sai ya daga hannu idan zai koma sai ya daga hannu dukkan kabbara da zai yi da sunkuyawa da tasowa manzon Allah yakan daga hannu to wannan hadisi shine wasu malamai suka kafa hujja da shi cewa dukkan kabbaruri na sallar idi sai mutum ya daga hannunsa amma a magana mafi rinjaye daga hannu a kabbara ta farko kadai ake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta farko yake daga hannunsa sannan bai ya koma dagawa haka a sallar gawa tare da cewa akwai hadisi daga Ibn Umar wanda yake nuna daga hannu a kowace kabbara a sallar gawa illa kasancewar wancan hadisi shine mafi rinjaye domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ta farkon kadai yakan daga hannunsa sannan karin fa'ida ita sallar idi kuma ba a mata du'aul istifta, ba maganar addu'a ta bude sallah. Bayan kawai kabbaruri kai tsiye, mai mutun zai sai ya isti'aza ya yi basmala sai ya kama karatun Fatiha. Kenan sai mutun ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko abin da ya kama da haka, bismillahir rahmanir rahim a koye, sannan sai ya bude karatu da Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Kenan ba a mata du'aul istifta ita sallar Idi, haka ita ma sallar jana'iza ba a mata du'aul istifta. Bayan isti'aza da bismillah kai tsaye kawai karatun Fatiha za a kama. Shine yace wal qira'atu ba'dahuma kiltahima, wato karatu na kasancewa kenan bayan kabbarurin da ta farkon da ta biyun kenan gaba ɗaya su. A takaice wannan hadisi, hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin. Kenan wannan yana nuna mana kaifiya ta sallar Idi, kenan kabbara bakwai a farko har kabbara ta harama, kenan a ta biyu kuma kabbara shida, kenan har kabbara wadda take ta tsayuwa, in banda ta tsayuwa kenan wato sun zama shida, sun zama biyar. Kenan kuma kabbarurin a jira akan yi su kawai Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenan liman in ya faɗa jama'a sun faɗa kai tsaye har sai ya koma faɗa ba tare da rabi tsakankaninsu da wata addu'a ko abin da ya kama da haka. Wa ana abi waqidin al-laythi radiyallahu anhu annahu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وتدغ أبو واكد الليثي الله إكرم سيدا كيف دا شوى منزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء أيدي نليا دئيدي نعزمي منزا الله يكن كرنتا سورة قاف da kuma suratul qamar, ita ce iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar. Manzon Allah ya karkaranta waɗannan surori a Idi na layya da Idi na azumi, tare da cewa akwai hadisi na Samura ibn Jundub, hadisin yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar Idi guda biyu na layya da azumi, manzon Allah ya kan karanta sabbihi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul gashiya, shi ma wannan hadisi, hadisi ne tabbatacce. Don haka waɗannan surori su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita karanta su a sallar Idi, in ma na layya ko na azumi. Ya kan karanta qaf wal qur'anil majid da kuma iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar, wato a raka'a ta biyu. Wani lokacin ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta farko, a ta biyu kuma ya karanta wato hal ataka hadisul gashiya. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da karanta waɗannan surori guda biyu, suratul qaf da suratul qamar, domin surori ne waɗanda suka kunshi labari game da farkon halittar mutum da kuma ƙarshensa, wato shine tashin alkiyama, da abubuwan da ita alkiyama ta kunsa na hisabi, sannan kuma da aljanna da wuta, da kuma su waɗannan surori kuma sun kunshi kwaɗaitarwa da tsawatarwa da kuma bada labari game da al'ummun da suka gabaci wannan al'umma, da yanda Ubangiji Ta'ala ya hallakar da waɗanda suka ƙaryatar da manzanninsa, da kuma cewa ita sallar Idi tana kamantacceniya da alkiyama. Me yasa? Saboda ranar Idi zaka ga jama'a ta kowane titi, ta kowace hanya jama'a suna fitowa tururu domin haduwa a masallacin Idi. To wannan fitowa ta jama'a ta yi kama da wato yinin alkiyama, lokacin da ake busa ta tashi, wanda zaka ga jama'a kowa ya fito daga cikin kabarinsa, yanda ka san fara yanda ta watsu ko ina wata ta yi nan wata ta yi nan, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke cewa fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ubangiji Ta'ala ya ce fatawalla anhum, sai ya ce yawma yad'u da'i ila shay'in nukur, sai ya ce khusha an absaruhum, ash-shahid sai yace yakhrujuna min al-ajdad idan an yi wannan gusa jama'a za su fito daga cikin kaburansu ubangiji ta'ala yace ka annahum jaradun muntashir ka ce fara ce wanda take mai wasuwa wata tayinan wata tayinan to haka ranar idi zaka ga jama'a ta kowane gurbe ta kowace hanya jama'a fitowa suke wasu sun fito daga nan wasu sun fito daga nan dan haka ita wannan sura an gane ku suratul kamar tana bayani game da abin da ya shafi yinin alkiyama haka ita ma suratul qaf kenan wannan kuma yayi kama da sallar idi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da jama'a game da wannan babban yini wato hikima don haka yake karanta wadannan surori a sallar idi shine dai a takeice kenan wannan iya abinda aka fi so a karanta a sallar idi kenan in ma a karanta qaf a raka'a ta farko bayan fatiha a ta biyu a karanta suratul qamar ko kuma a ta farko bayan fatiha a karanta suratul a'la sabbihi isma rabbikal a'la a ta biyu a karanta suratul ghashiya hal ataka hadisul ghashiya
wa an jabir radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحو وتدب جابر الله إكرام سيدانا فدا وزعل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا كان يوم العيد إذا ران العيد تكسنتي khalafa tariqa manzon Allah yakan saba titi ma'ana yakan saba hanya hanyar da yabi yaje masallaci to ba ta ita ba yake dawowa yakan canza hanya wanda canza hanyar shi ma sunna ce mai zaman kanta an gane ko koda cewa ga gidanka kusa inda yake to abin da ya kamata ka dan yi zagaye ka dan canza hanya domin canza hanyar nan sunna ce mai zaman kanta kamar yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ranar idi khalafa tariqa manzon Allah yakan canza hanya kenan hanyar da yaje masallaci to ba ta ita ba yake dawowa yakan canza hanya game da canza hanya kamar yanda malamai sun yi bayani game da wato hikimar wasu malamai suka ce manzon Allah yana canza hanya domin wato yayi sallama ga ma'abuta waɗannan tituna guda biyu kenan jama'ar da ya haɗu da su a wannan titi sun sha bamban da jama'ar da zai haɗa su a titin da zai dawo wasu malamai suka ce domin ya samu albarka ta tafiya da yi a kan waɗannan tituna biyu kenan ga titin da ya je kuma ga titin da ya dawo wasu malamai suka ce a yakan yi haka ne domin ya bayyana alama daga cikin alamomi na musulunci ma'ana ga kowace hanya kenan kamar yadda wannan hanya aka raye da ita aka fita za a je masallacin idi to wata hanya ita ma a raye da ita a bayyana wannan alama daga cikin alamomin musulunci sallar idi kenan a wannan yini wasu malamai suka ce hikimar shine domin kowace hanya ta bada shaida akan shi a gobe kiyama don haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yace gaba ɗayan waɗannan hikimomi za su iya samun gunsa ma babu wani sabani a kansu har ma akwai wasu hikimomi waɗanda suke na daban kaɗan daga cikin abin da kenan malamai suka bayyana kusan hikima hudu don haka dai din ma domin ƙasa ta bada shaida akan mutum a ranar kiyama wannan hanya da ka bi ka tafi masallaci za ta bada shaida wanda ka bi ka dawo ita ma za ta bada shaida kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yawma idhin tuhaddisu akhbara yin alkiyama yini ne wanda ƙasa take bada labaru game da abin da aka aikata a kanta to haka in ka bi wannan hanya ka hadu da wasu jama'a ka yi musu barka da wannan rana ta idi hado in ka canza hanya wata jama'a ce za ka hadu da ita ta daban kuma kowace hanya kenan ya zamanto an rayar da ita game da wannan rana ta idi don haka dai a takeice canza hanya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar idi sawa'an a kafa ka tafi masallaci ko akan abun hawa ana buƙatar a canza hanya
wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-madina ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح wato daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isu wato birnin Madina an gane ko a lokacin da yayi hijira sai yace wala hum yawmani yal'abuna fihima mutanen Madina suna da wasu raneku guda biyu a tsawon shekara waɗanda suke fitowa a yi ta wasanni domin raneku ne waɗanda suke na idinsu an gane ko shine akwai idin Nairuz wanda shi wannan Nairuz farsanci ne me suke nihi wai ranar da wato rana ta kan dan juya ta koma zuwa wani wadabi wanda ake kiran shi Burjul Ham dan haka idi ne wanda yake na maguzanci wanda a ranar sukan fito a yi ta wasanni domin sun dauke shi a matsayin ranar idi shine suke kiran shi yawmun Nairuz sannan na biyu idin su shine wanda ake kiran shi Al-Maharajan Al-Maharajan shi ma wai rana ce wanda rana ta kan canza hanyar tafiyar ta kan koma wani burji wani gudabe da ake kiran shi burjul wannan mizan dan haka wannan rana ita ma sukan dauke ta a ranar idi ce jama'a sukan fito ranar sallah ce a yi ta wasanni ana farin ciki ana nuna jin dadi to asali idi ne na maguzanci wanda farisawa su ne suke wannan idi guda biyu su kuma larabawa sai suka yi ta kalidanci da su su ma sai suka dauki waɗannan raneku a matsayin cewa raneku ne na idi kenan yawmun Nairuz da yawmul Maharaja to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sami mutanen Madina wato suna raye da waɗannan idika guda biyu manzon Allah sai ya ce da su kada abdalakumullahu bihima khairan minhuma tabbas ubangiji ta'ala ya canza mu wasu raneku waɗanda suke fiyayyu game da waɗannan raneku naku guda biyu da kuke yi yawmal adha wa yawmal fitr Allah ya canza muku da ranar idi na layya da ranar idi na azumi maimakon waɗancan idi da kuke wanda babu wata hikima babu komai a karkashin sa wanda bayani ya gabata hikima game da shar'anta mana sallar idi na azumi saboda mun gama wata ibada mai zaman kanta shine azumin wata na Ramadan mun azumci wannan wata mun kawo karshen sa ubangiji ta'ala sai ya shar'anta mana idi na azumi domin mu yi farin ciki mu yi murna mu nuna jin dadi game da gama wannan ibada da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana shi kuma idi na layya ubangiji ta'ala ya shar'anta shi domin a ran nan ne alhazzai wato suke at-tahallul awwal ma'ana sun je sun yi tsayuwa Arafa sun zo sun yi jifa na farko a ranar 10 ga wata a ranar ubangiji ta'ala ya shar'anta sallar idi ba dan komai ba saboda farin ciki da murna alhazzai wato sun kawo karshen kenan ayyukan su wanda yake na hajji wadannan idika kuma idika ne wadanda sukan maimaito a kowace shekara dan haka su wannan a takaice wannan hadisi da manzon Allah ya ce kada abdalakumullahu bihima khairan minhuma tabbas ubangiji ta'ala ya canza muku a madadin su wato da wasu idika waɗanda suke guda biyu kenan idin layya da idin azumi dan haka kaida anan malamai suka ce duk wani idi koma bayan waɗannan idikan guda biyu haramu ne duk wani idi sawa'an idin da ahlul kitabi suke yi yahudawa da ƴan mushaf ko idi wanda yake na maguzawa dan haka gaba ɗayan waɗannan idika haramu ne bayya halatta musulmi ya halarci wannan idi kuma bayya halatta musulmi wato ya kula da wannan idi ya dan ba ya ba bashi wani muhimmanci ya ringa ambata shi ai idi kaza ya kusa ko ya taimaka ko kuma ya ringa ma wasu barka da wannan idi da abin da yayi kama da haka ko mutum ya daina aikin shi a irin waɗannan raneku gaba ɗaya haramu ne dukkan su idi ne waɗanda suke na jahiliya na maguzanci dan haka shi kuma ka'ida da manzon Allah da yace Allah ya canza muku da wasu raneku fiyayyu game da su shi kuma a ka'ida canji da wanda aka canza ba sa hadewa a lokaci guda ba sa haduwa kenan tunda da kana abu kaza sai aka ce an canza maka ga abin da zaka yi a yanzu kaga ai ba maganar ka dawo da wancan kamar yanzu misali kana matsayin ma'aikaci kana jagorancin wata ma'aikata
yau sai aka ce an canza ka an kawo wani sabon director ci gaba da zama zaka yi ba maganar ka zauna sai dai ka nemi inda za a kai ka kenan in ma ka yi kasa ko kuma a canza mu amma ba za ka ci gaba da zama a wannan ma'aikata a matsayin director tunda adage an kawo wani to haka da manzon Allah yace Allah ya canza muku don haka malamai suka ce duk wani idi da za a zo da shi a sunan idi haramu bayan waɗannan idika guda biyu dan haka bai ya halatta musulmi ya ringa barka da irin waɗannan salloli wanda in ka dauka yanzu misali a kasar mu a yanzu idikan sun wuce barkatai sun wuce alissafa a shekaru da suka wuce da duka idi nawa aka sani waɗanda yake na taqalidanci ne da turawa da sauransu idin wannan akwai na kinza abril shi duk da cewa wannan daman idi ne aka kirkira shi na kudeta da aka yi ta juri sannan akwai dizuit december wata samun yancin mu ta samun mutunci ita a dizuit wannan turawut ita ce ta samun yancin kai shi ma fada ne ake kaga wannan shi ma idi ne na maguzanci haka dizuit december da duk abin da aka kirkira na idikan wannan haramun ne musulmi ya kirayi waɗannan ranaku a matsayin ranar sallah bayya halatta ka kiraye su a ranar sallah in ka ce ranar sallah kenan ka ce ranar idi ce kuma bayya halatta ka dina aiki a sababin waɗannan ranaku sai dai in ka je ma'aikatar ba ka san ba a wannan ba amma ba maganar cewa in dai aiki naka na karan kanka ne ka dina saboda cewa ranar sallah ce ko kuma ka ringa barka da sallah da abin da ya kama da haka da irin yanda ƴaƴan musulmi a irin waɗannan salloli irin su wani turanti ɗin da sauransu zaka ga ana abu ga fitar da abin da ya kama da haka waɗannan duka haramu ne abubuwa ne waɗanda suke sun saba ma musulunci ma musulunci waɗannan idika guda biyu kadai sun wadaci mu'mini sai kuma idi na uku wanda yake maimaituwa a kowane sati shine ranar juma'a domin ranar juma'a ma idi ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata balantana wasu idika da aka shigo da su da sunan addini wannan sun fi tsananin haramci ma akan wadancan wanda aka shigo da su da cewa sallar kaza wanda an shigo da su a matsayin ibada kenan dan haka a takaice karin bayani akan wannan sai mutun ya koma littafin da ake kiran shi Iktiba'us Siratul Mustaqim shine anan yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin madina wala hum yawmani yal'abuna fihima su mutanen madina suna da rani ku biyu yal'abuna fihima wanda suke haduwa suna wasanni a cikin wadannan rani fa qala sai manzon Allah yace kada abdalakumullahu bihima khairan minhuma tabbas ubangiji ta'ala ya canza muku wato da wasu yini biyu a madadin kenan waɗannan yini biyu da kuke da su yawmal abha ranar idin layya wa yawmal fitr ranar idin azim kuma wannan yana nuna mana halaccin wasanni da waƙe-waƙe ga maza da mata wato a ranakun idi idi na azumi da idi na layya duk wasu wasanni wannan halaka ne matukar babu abu na haramci a cikin waɗannan wasanni maza su yi ta wasannin su can daban mata su ma su yi ta wasannin su can daban ya zamanto babu cuduwar maza da mata ya zamanto kuma babu waƙe-waƙe waɗanda suka haramta a shar'anci babu kiɗe-kiɗe babu busa da sauransu amma duk wani wasanni wanda yake kenan bai saba ma shari'a to a wannan rane ko akan fito a yi su dan haka rana ce kenan ta nuna walwala da farin ciki da murna dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ɗan mata sun shigo cikin gidan shi a ranar idi suna waka suna ambata wasu al'amura na waƙe-waƙe na jahiliya da sauransu Umar Allah ya ƙara masa yadda ya buga musu harare yace yanzu sautin shaytani a gidan manzon Allah yace ya Umar rabu da su yace kowace jama'a suna da idi mu ma wannan ranar idin mu ce ranar farin cikin mu ce to duk wasu waƙe-waƙe da duk wasu wasanni in dai babu abu wanda yake na haramu a ciki to wannan ba laifi duka a ranar idi akan yi irin waɗannan wasanni maza da manyan su da yaran su haka su ma mata kowa yayi ta wasanni ana farin ciki ana murna to shine anan yace wala kum yawmani yal'abuna fihi sai yace Allah ya canza muku da wasu ranaku guda biyu dan haka wasan yana nan asalin shi kenan
kamar yanda a cikin masallaci ma mutanen Habasha suka yi wasa da wato wukake a ranar Idi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ana Ali radiyallahu anhu annahu qala min as-sunnati an yakhruja ila al-Idi mashiya, rawahu Tirmidhi wa hassana. Wa ana Abi Huraira radiyallahu an annahum asabahum maqarun fi yawmi Eid, fa salla bihim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salata al-Eid fi al-masjid, rawahu Abu Dawud bi isnad al-layl. Wato daga Aliyu Allah ya kara masa yadda na fada cewa min as-sunnah, wato yana daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ay yakhruja ila al-Eid mashiya, mutum ya fita zuwa wato masallacin Idi halin yana mai tafiyar kafa, ma'ana mutum ya tafi a kafa. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ya kyauta da danganan sa, amma hadisin bai inganta ba, hadisi ne dhaifi. An gane ko hadisi ne dhaifi, sai dai akwai hadisai waɗanda suka kunshi ma'anar sa wanda suke tabbatar da cewa zuwa masallaci a kafa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin duk takin da mutum zai yi akan ɗaukaka darajar shi, kuma akan shafe masa zunubin sa har ya kai lokacin da zai shiga masallaci. Amma shi wannan hadisi bai inganta ba, na cewa yana daga sunna in mutum zai je Idi ya je a kafa, wannan hadisi bai inganta ba. Amma in har ba zai zamanto ba akwai wahala akan mutum, to abinda aka so ya tafi a kafa. An gane ko, in ka tafi akan abun hawa baka saba ma sunna ba, amma abinda aka fi so mutum ya tafi a kafa, domin wancan hadisi da yake nuna duk takin da mutum zai yi akan ɗaukaka tarje shi, sannan kuma akan shafe masa zunubi har ya kai lokacin da zai shiga masallaci. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajuli jama'atan tazilu ala salatihi fi baitihi wa suqihi bid'an wa 20 daraja, sai yace wa zalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida la yukhrijuhu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah, sai yace lam yakhdhu khudwa illa rufi'a lahu biha daraja wa hudda anhu biha khati'a hatta yadkhul almasjid. Idan mutun ya kyautata arwalla ya fita zuwa masallaci, manzon Allah yace ba zai yi taki taki face sai an dauka darajar shi, kuma sai an shafe masa zunubin sa har akai lokacin da zai shiga masallaci. Hadisin yana cikin sahihai, dan haka kenan wannan hadisi zai tsaya matsayin wannan. Kenan an so idan mutun zai tafi masallacin Idi kenan ya tafi a kafa. Idan zai zame masa akwai wahala, to mutun yakan iya hawan abun hawa. Amma shi wannan hadisi kenan hadisi ne dhaifi. Sannan hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara musu yadda, Allah ya kara masa yadda, annahum asabahum madarun fi yawmi Idi, yace ruwan sama ya same su a ranar Idi. Fa salla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salatal Idi fil masjid, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar Idi da su fil masjid, wato a cikin masallaci. Shi ma dai wannan hadisi hada shi da wancan hadisi ne dhaifi, amma ruwan sama ko abin da yake kama da haka, wannan uzuri ne wanda ke bada damar a yi sallar Idi a masallaci. Kenan duk wani uzuri in ya gitta wanda ba zai bar jama'a a fita fili a je a yi Idi, to akan iya yi a cikin masallaci. Kamar misali, kaddara cewa Allah ya kare mu, makiya sun zo sun zagaye gari na musulmi, ba za a samu damar da za a fita a je can filin Idi a yi Idi, kuma ga ranar Idi ta kasance, to a cikin masallaci za a yi. Ko da masallaci ɗaya ba zai ɗauke jama'a, sai a karkasa masallatai duk a yi sallar Idi. Haka kenan ruwan sama in ya hana jama'a su fita filin Idi, to akan iya haɗuwa a cikin masallaci a yi. To amma wannan hadisi, shi wannan hadisi ne dhaifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.